His Excellency President Muhammad Buhari has accepted to come here personally and declare the summit open. This is indeed historic for both Adamawa states and Nigeria as a country.
Mataimakin gwamnan jihar Adamawa kenan Mr. Martin Babale ke mata tabbatar da zuwan shugaban kasa a yau Talata kuma zai zo yau ne domin aikin wuni guda inda ake tsarin zai bude taro na musamman kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar Adamawa ke shiryawa tun farko da yake ƙarin haske game da damarar da aka yi domin taron babban bako shugaban ma'aikatan jihar Dr. Louis Mandama ya ko bayyana irin shirin da aka yi
wanda ya kamata mu nuna ma mai girma shugaban kasa shine mu fito duka mu marabce shi mu nuna masa kauna akwai wasu wurare da za a takaita
zirga-zirga
a samu mutane su cinkusu in an dubi yanayin da muke ciki mu muna cikin jihohi musamman inda Boko Haram suka zo mana matsala in an tuna wasu shugabanni na baya da suka zo ai ba ko ina kawai ake bi a bar mutane a baje suna tafiya ba so kiran da zan yi ma jama'a shine ai hakuri a bi umurnin masu tsaro ana yin wannan ga jama'a na jama'ar jiha
rundunar yan sandan jihar Adamawa ta buƙaci masu ababen hawa da su kaurace wasu manyan titunan fadar jihar SP Usman Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar yan sandan jihar ya ku bayyana irin shiri da madamarar da aka yi
mun dauki kwararren matako domin mu ga son shi shugaban kasa an zo an yi abin da ya kawo shi kuma ya koma lafiya ba tare da mu samu wani matsala ba batun ana zirga-zirga daga wurin faro junction duk dai hanyar da shi shugaban kasa zai bi an dan dakata na dan wacin gadi ne ba wai gaba daya ba ne na rana da babu inda zai bi din ne muka dan sa mutane su daga kafa na dan karamin lokaci domin a tabbatar ba samu wani mishkila ba ta wannan hanyoyin kama daga Isai Trana about Total Filling Station har zuwa fire service zuwa kuma can police Trana about har zuwa gidan shi mai martaba Lamido.
Da yake taron na yaƙi da cin hanci da rashawa ne dai ya sa wasu magoya bayan Buhari irin su Alhaji Suleiman Muhammad Jada ke maganin fa akwai buƙatar tankaɗe da rairaya a cikin waɗanda ma suke tare da shugaban ƙasa a yanzu. Wanda ya ce wasu su ma ke bata tafiyar gwamnati.
Ina cewa yana ɓatawa kuma so da yawan mutane suka in yana so ya ajiye su duk inda suke zo amma kada su tafi abin da gwamnati saboda haka don kudace yana sauraron duniya saurara ya ji ya yi abu tsakanin shi da Allah ya manta da hudu banda late mai ta masala ya miki ne ai kowa ya san Buhari mutum ne wanda yake dubi ya yi abu tsakanin shi da Allah to me yasa zai bar waɗannan mutane suna ɓata mutane shi ne fada
wacce ya yarda da su ne
yadda in ka yarda da mutum ba za ka hukunta in laifi sai ka saka bishi ai ba adalci a cikin nan ka yarda da mutumin da yake cutar mutane ko kuma wanda ke saka yana ɓata maka suna ai su waɗanda suke bata gwamnatin Buhari ne yadda mutane suke tafiya duk abin da faru a ce waɗannan da saboda haka yana masu bincike bincika shi yake da gwamnati a yi shi yake da soja shi yake da police shi yake da masu bincike duk su bincika ya san me gain ainihin gaskiya abun nan
Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.